بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه شي تشا اوكو يتي ما فعلت حليمة السعدية بعد هذه الحادثة مي حليمة السعدية باشي بني
ماشي وانا شي ما انا مسيرا ني
دابا وانا ني دابا باشي تلخيصي ني تكايتي واني يتي ما فعلت حليمة السعدية بعد هذه الحادثة مي حليمة السعدية تأيكتا باين وانا ابن دي حالو ana wancan na tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khashiyat alaihi ya taradatu ila ummi ta ji tsoro a gare shi da wannan abin ya faru tan maida shi zuwa ga ma'aihiyar shi ila an balaga 6 sanina har sai da kai dan shekara 6 kenan nan gurin din saboda ka aje wani abu ya same shi a gurin ta ta ji tsoro tan maida shi na 14 tambaya ta 14 mal hikimatu fi hadisati shiqqi sadr menene hikima cikin abin da ya faru na tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam فيها بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه cikin ta akwai bayani na shirya Annabi sallallahu alaihi wasallam da tanadin shi gabawan shi da manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda ya karbi wahayi saboda wahayi inna sanul iyalika qawlan sakila magana ce mai nauyi to magana wannan zuciyar da zata amshe ta sai an shirya ta sai an tanadar da ita an gyara ta yadda zata karbi wannan magana na gaba ta ahuduhu ta'khudu llahi azza wa jalla nabiyahu an mazaliki tabi'il insani wa suwasi shaytan annabi Allah madaukin sarki yana bibiyar annabin shi shine ta'khud an mazaliki tabi'i gami da tuntube na dabi'a al insani ta dan adam wa suwasi shaytan da wani suwasi na shaytan da aka yi wannan dukkan wata tuntube na dan adam da wani suwasi na shaytan Allah ya hudda shi daga tare da shi masumu ummun nabi sallallahu alaihi wasallam mata matat menene sunan ma'aihiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaushe ta rasu ismuha amina bintu wahab sunanta ita ce amina bintu wahab qalibun al-qayyim ibn al-qayyim yake ce la khilafa fi anna ummi matat bayna makkata wal madina ba sabani cewa ma'aihiyar shi ta rasu a tsakanin makka da madina bil abwa a gurin da ake cewa al abwa munsarifuha min al madina tana mai hutawa daga madina ni ziyarati akhwalihi daga ziyarar dangin ma'aihiyar shi daga ziyarar dangin ma'aihiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dangin ta ita kanta Zadul Ma'ad magana ta Ibn al-Qayyim yana cikin Zadul Ma'ad yana da babban littafi ne na sira wanda babu kamar shi a cikin kwatankwacin shi Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam inda wafatu ummi 6 sanawat shekarun Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aihiyar shi ta rusu yana dan shekara 6 ne sai tambaya ta 16 mal hikimatu min yutumir rasul menene hikima cikin maraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah madaukin sarki zai aikata ga manzon shi ko ga mummuni gaba ɗaya ma da kai hikima a karkashin abu in mutun ya santa ko bai sani ba Allah madaukin sarki shi ya san menene hikima wani lokaci zaka ga yaro ne karami daga aihuwa shi kenan yana tahowa ko nunan ma aike shi bai sha ba sai yan uwar ta mutu ta bar shi yana nan uban ya mutu ya bar shi ya tashi cikin wannan yanayin ka ganga tunanin dan adam ne cewa zai a tausaya mishi ma a bar shi da uwar shi to amma Allah da ke shi ya san hikimar da ke karkashin wannan kuma koda kai zai gaya maka ita hikimar da tabbas zaka ce eh lalle haka ya kamata a mishi yace laqad sha'a Allahu an yasha'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatiman Allah madaukin sarki ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin maraya wazalika li hikamin wannan kuma saboda wasu hikimomi la'alla min abrazaha mai yiwa mafi girman su mafi hutawa hili abinda yasa shi wannan ba za a gane bangaren shi ba dan saboda hikima a cikin abubuwa na dabi'a da Allah yake hukuntarwa yake kawowa bayyana ma kowa su sai bar mutane cikin duhu saboda mai imani yayi wanda zai kahurci ya kahurci wanda ya shahi addini shine Allah madaukin sarki cikin wasun yake bayyana mu hikima ma'ana an ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi azumi dan saboda mi da Allah kun tattauna dan ku samu takawa ku yi sallah dan saboda mi gashi nan gura bar shan giya saboda mi saboda mutun ya kiyaye hankalin shi a bar yin sata saboda mi dan saboda kiyaye haƙin wani to amma a ce wasu abubuwa na rayuwa haka na zahiri kowa wani ta mutu ta bar shi ko wani mota ta kade shi menene hikima a cikin wannan kuma Allah bai gaya ma kowa yace na farko Allah ya kuna lubudina sabilin fi idkhali ribati fi qulubin aw ihamun nas bi anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam inma rada ala banu da'awatihi munzu sibahu bi irshadihi wa tawjihihi min abi na farko dan kada ya kasance makaryata su samu wata hanya fi idkhali riba yin su sayar da shakku fi qulubi cikin zakatu aw ihamun nas ko kuma su sa ma mutane a rai bi anna muhammadin cewa annabi muhammad inna ma rida albanu da'awati cewa ya sha nunan da'awar shi ne munzu subahu tun lokacin yana yarinta bi irshadin da shirye suwa wa tawjihin min abihi da fuskantarwa ta ma'aihin shi kenan kaw wasu makayyada su cewa jaddihi da kakan shi li yasila ila jahi dunya dan ya samu matsayi na duniya bis da na'in nubuwa ta ya kirkira annabta kenan kaw wasu makaryata masu sukar manzancin shi su samu hanyar cewa ai baban shi ne ya kitsa mishi wannan abin tun tashin shi tare suka kitsa abin dan su samu daraja nabi wala'alla fi yutmihi uswatu lil ayta meyiwa cikin maraicin shi akwai koyi ga marayu fi kulli zamanin wa makana cikin kowane zamani da kowane guri kada ya zamana wani dan ya tashi a maraya ya ga cewa shi tashi ta kare ya shiga uku ya lalace ba abin da zai kai ya ga wannan annabin Allah gashi ya tashi a matsayin maraya kuma ya zo da abin da duk duniya ba wanda ya zo da shi li ya'rifu anna li juma laysa nikma dan su san cewa maraici ba wai ukuba bace Allah yake ma bawa dan yaro yana tun jinjiri ko yana tun karami ko tun aiho shi kenan ma a ga uwar ta mata ta bar shi ba wani abiyan ma Allah ba wa annahu la yajibu an yaqirbi sahibihi kuma bai kamata ba a ce ya tsaida mu abucin shi shi maraici an bulugi asmal maratib kan cewa ya kai mafi kololuwar daraja ya tashi a matsayin maraya amma ya sa a ran shi cewa zai iya yin abinda masu ma'aihiyan ma ba su yi ko masu uban ma ba su yi ba wannan shi Allah yake so ya karantar da wanda suka kasance marayu ne na 17 man kafala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ummihi wayar reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar rasuwar ma'aihiyar shi yace kafala hujjaduhu Abdul Muttalib kakan shi Abdul Muttalib shi ya rene shi bayan rasuwar shi yace kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam inda wafati jaddihi Abdul Muttalib shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne lokacin da kakan shi ya rasu qala ibn al-qayyim yake cewa kafala hujjaduhu Abdul Muttalib kakan shi Abdul Muttalib shi ya rene shi matufiya wa adu rasul sallallahu alaihi wasallam 8 sinina ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 8 summa kafalahu ammuhu Abu Talib sannan amman shi Abu Talib ya rene shi kaga yadda duka Allah madaukin sarki ya tsara annabi ya ta shan wannan wahalar ya je cin kaga da ma'aihiyar da ma'aihin da mai renan kakan nashi da yake ji da shi da matar tashi Khadija duk wasu na kusanta wanda suke kama mishi duk wasu makusanta wanda yake ji da su wanda su ne dogaran shi duk sai Allah ya amshe su ba dan bai san shi ba dan saboda kai abin da yake ne kai abin da ya tsara kaga in wani ne mu a tunanin mu yanzu sai mu ta tunanin cewa me yamma Allah duka wannan take ta haruwa to amma kuma shine tsananin soma mun ga a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridullahu bihi khairan yusibu minhu wanda Allah ya nahwace shi da alkhairi sai ta zubo mishi musibu sai ta zubo mishi bala'i kala kala na gaba ma za hadasa lamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sana me ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan shekara 12 yace kharaja ammuhu abu talib ila sham amman shi abu talib ya huto zuwa sham wa fi hadhihi al-kharija a cikin wannan hutak ra'ahu buhairur rahib sai buhairur rahib ya ganshi da hadisi daga abi musa al-ashari yake cewa kharaja abu talib ila sham abu talib ya huto zuwa sham wa ma ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ashiyahi quraish cikin dattijawa na quraishawa falamma ashrafu ala rahib yayin da suka kusa kaiwa zuwa ga wancan malamin yahudawa yani buhair yana nihin buhair habdu fa halluri halim sai suka sabka fa halluri halim sai suka walware kayan su fa kharaja ilaihim arrahib sai wannan bayhud malamin yahudawa ya huto zawwa gare su wa kanu qabla zalika yamuruna sun kasance kahin wannan hanya suce suna bi suna wucewa ta gurin shi shi bai malamin yahuda nan fala ya kharuj bai yahuta wa la ta fice ilayhim ko kallan su bai yayi yana ta ibada shi hatta izaja sai da yazo fa akhadha bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi lokacin yana yaro fa qala sai ce haza sayyidul alamin wannan shine shugaban talikai ba asahullahu rahmatal alamin Allah ya aiko shi shiriya ce ga talikai fa qala lahu ashyakhu min quraish sai wannan dattijawa na quraisha suka ce kaga abun ban mamaki yana dan karami wannan malamin yahuda da kai alamun annabta tare da shi wanda shi ya san su yazo ya kama hannun shi yace wa ma ilmu wa ma allawanka wa ma allamaka wa sanar da kai fa qala sai yake cewa innakum hina ashrabtum min al-aqaba yace ku lalle lokacin da kuka taso tun daga aqaba lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan babu wani icce ko wani dutse da kuka wuce ta kanshi sai ya sunkuya yana mai sujada wala yasjuduna illa linabi su kuma itace da duwatsu ba su sujada sai ga annabin Allah faqala rahib sai wannan malamin yahuda ya ce an shudukumullah ina gama ku da Allah me yasa shi yake gane shi duk da malami ne na yahudawa shi yake gane sujada itacin saboda shi masani ne su ba yadda za a yi su sani jahilai ne basun sani bayane sujada itcen da sujada dutsen amma shi ya ga dutsen yadda yake sujada da itacin yadda suke sujada an sharukumullah ina gama ku da Allah ayyukum walihu wane ne majibicin lamarin shi cikin ku qalu abu talib suka ce shine abu talib falam yazal yunashiduhu bi gushe ba yana gama shi da Allah ta raddahu har sai da ya maida shi tirmizi ya rawaito shi cikin sunan kinshi nan ya maida annabi sallallahu alaihi wasallam da suwar shi ya tafi da shi ba ya ga nan shine babban hujja akan yahuda game da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ga masanan su sun san abin da yake nan sun san annabi ne tun lokacin yana yaro ma ba zancan ya girma ba annabta ta zo bima za su tagala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwatihi da mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu amma duka wannan in sun gani cikin da tattawan musulunci na yahuda na yanzu za su sa a ransu kitsa ya ce shiri ne akai dan saboda aka hawa musu hujja bima za su tagala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwatihi saboda duk abin da mutum yake busa kai shi yake yarda da shi yadda muke ganin da tattawan su na yahudawa da nake bible gaba dai sun cusa karerake sun cusa san ransu to ji suke mu ma qur'anin da littattafan na musulunci duka haka ne mai gyara mu ce aka zamana aka shirya maza shi tagala rasulullahi qabla nubuwati da mi annabi sallallahu alaihi wasallam shagalta da shi kahin annabta shi an abi huraira yace amalu bi ra'ayi gana mu aiki na abun nan na kiwon tumakai daga abi huraira Allah rada shi yake cewa ma min nabiyin illa wa qadara al-ganam babu wani annabi sai ya kasance yayi kiwon tumakai qalu wa anta ya rasulullah suka ce har kai ma ya ma'aikin Allah qala wa ana yace hanni kuntu araha ala qarari din na kasance ina kiwon su akan wani abun biya li ahli makka ga mutanen makka mana ba na shi bane yana yi suna biyan shi sahih al-bukhari hadisi yana cikin sahih al-bukhari mal hikmatu min amali al-anbiya bi ra'ayil ganam ta ai kowane annabi yana yin kiwon tumakai to menene hikimar kowane annabi cikin annabawa suke kiwon tumakai qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa rahimahullah wal hikmatu fi ra'ayatil anbiya sallallahu alaihi wa sallam nahari yakhuzu anfusan bitawadhu'i hikima da Allah ya sa annabawa kowanne kahin ya annabta yana yaro yake sa shi kiwon tumakai dan saboda su riki kansu da kaskantar da kai wa tasfi qulubihim bil khalwa kuma su tsabtace zukatan su da samun kadaita ga mutane dan duk makiyayi ya samu ta dama ta kadaita ba cikin mutane ba tsogami ba wannan yana biye da dabbobin shi kuma dan saboda su samu kaskanci duk wanda aka ce makiyayi ne yayi yana kiwon dabbobi babu wani girman kai tare da shi wa taraka min siyasatiha bin nasiha ala siyasati umuhum bil hidaya wa shafaqa kuma su samu hawa mataki daga kiwon dabbobi zuwa ga kiwon mutane sun saba da dama kiwon dabbobi shine kiwo shine tsaya kai yadda zaka nemo musu abin da zai gyara su abin da zai zama na maslahar su duk wani abin da zai cutar da su kana kaucewa to daga an bashi jagorancin al'umma ya saba da wannan dama bil hidaya da shari'a wa shafqa da tausayi sharhin nawawi ala sahih muslim inna allah azza wa jalla la yajzuhu an yuhayyi'a li nabiy kullu wasa'ilur rafahiyya yace Allah madaukin sarki mu sani bai gagare shi ba an yuhayyi'a li nabiyhi ya shirya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kullu wasa'ilur rafahiyya dukkan wasu hanyoyi na jin dadi wa yughnihi anil kadahi kuma ya wadatar da shi game da wahala sa'ayan wara al-quti dan saboda yin aiki wajen neman abincin shi a matsayin shi na annabin shi a ce abinda zai ci ya gagare shi sai ya je ya yi kiwon dabbobi a ba gagara Allah ya ba kuma ba hanyar da zai ciyar da shi ya rasa ba walakin kadha hikmatullah an tu'allimana anna khayru malil insani maktasabahu bi juhudi sai dai hikimar Allah tana so ta karantar da mu cewa mafificin dukiyar dan adam abinda zai ci shine abinda ya nema da hannun shi dan karantar da mu annabi alayhi salatu wassalam aka takkasance an bujuro mushi da duwatsun makka gaba ɗaya su zama zinari a gare shi amma yake haka nan me yasa dan saboda ya karantar da mu cewa kamar yadda ya faɗa a hadisin bukhari mafificin abinda mutum zai ci shine abin aikin hannun shi man hiya awwal imra'a tazawwajaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wace ce farkon macen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura? Khadija bintu Khuwaylid, Ghalibun al-Qayyim, wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha, ita ce farkon macen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura. Kam kana umru an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha, shekaru nawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure ta? Kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sana, shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya amure ta tana shekara, yana dan shekara 25. Wa hadha qawlul jumhur, wannan ita ce maganar jumhur malamai. Kam umruha, duka wannan abubuwa ne sananu shi yasa muke karanta su. Kam kana umruha hina tazawwajaha annabi, ita kuma shekarun ta nawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta? Kana umruha 40 sana, shekarun ta tana al shekara 40 ne, wanda ke cikin Zadul Ma'ad. Muzukur ba'du fada'ilu Khadija radiyallahu anha, ambaci wasu daga cikin faraloli na Khadija Allah ya rada ita. Urifat inda qaumiha, an santa a wajen mutananta, bi at-tahiratul afifa, mai tsarki kamamma, dan ko a lokacin su cikin jahiliya ne, ba addini ba wannan, amma Allah ya kadarta ta kasance mai katange kanta ko mai kame kanta, ba santa da duk wani abu na sharri ba. Lam yankih alaiha ghayruha hatta matat, wannan ke nuna mana cewa kaga ita Khadija Allah ya rada ita a jahiliya suka taso, amma rike Allah bai barin annabin Allah ya auri annabin shi sallallahu alaihi wasallam ya auri macen da ta kasance ta banza ce, tun tashin ta ta tashi cikin tsarki da kamun kai. To kuma ya za a yi wanda su kuma cikin musulunci ya aure su, su Aisha, su Zainab da sauransu, kuma ya auro su munafukai ne wanda su suke kitsa kashe shi a wajen ƴan Shi'a? Annabi sallallahu alaihi wasallam su Aisha suka kashe shi. Kamar dan menene irin mugun tunani na zamanin yanzu, dan saboda gado, saboda su ci gado suka su Aisha su Zainab suka kitsa kashe shi, dace aqida ƴan Shi'a. Lam yankih alaiha ghayruha hatta matat, annabi sallallahu alaihi wasallam bai aure akan ta ba sai da tar rasu. Wa amara annabi sa an yiqra alaiha salam min rabbiha, wa umira annabi ka, an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mata sallama daga ubangijinta. Wata ran Jibril ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangiji ya aiko gaisuwar shi zuwa ga Khadija. Awwamur awwal imra'atin amanat bi, ita ce farkon macen da ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon wanda ya yi imani da annabi cikin mata ita ce Khadija. Jami'u auladihi minha, dukkan ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare ta ne. Ada Ibrahim, banda Ibrahim, fa innahu min mariyatil kibdiyya, shi ɗanta ne daga ɗani na annabi sallallahu alaihi wasallam daga mariya al-kibdiyya. Yaga a tsaya nan ko ai kusan abubuwan sananu ne duka, ba wani wanda ba sananu ba. Tambaya ta 26, uzkur ma ta'rifu ana auladun nabi sallallahu alaihi wasallam, ambaci wasu abubuwan da ka sani daga ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zukur, mazan su ne Al-Qasim da Abdullahi da Ibrahim. Wal inas, matan su ne Zamanar da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima. Matal abna az-zukur sigaran bil ittifaq, ɗiyan maza duka sun rasu suna yara da ittifaqin malami, ba wanda ya kai balaga. Su kuma hikimar nan malamai suka ce da kwai hikima wadda Allah madaukin sarki ya kadarta rasu wasu suna yara, ba wanda ya balaga cikin yara. Dan saboda annabin shi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani, shi kuma inda a ce ɗiyan shi sun girma sun kai, ba wani matsayin da zai dace da su banda annabta, ba sun zama sahabbai ba, ba sun zama salihan bayu ba, kawo matsayin da Allah zai ba su shine kawa annabta, shine karamcin da za a mishi. To kuma wannan Allah ya kadarta babu annabi bayan shi. Wa ammal banatu, amma su diya mata, fa adrakna al-bi'sa, sun riski manzanci, wa dakhalna al-islam, sun shiga musulunci, wa hajarna ma'ahu, sun yi hijira tare da shi. Bima za sharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan, da mi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya da quraishawa. Sharakahum fi bina'il ka'aba, yayi tarayya da su wajen gina ka'aba. Wa wad'ul hajarul aswad, da aza bakin dutse. Rawal imam ahmad wa ahli siyar, al-imam ahmad da malaman sirah sun rawaito, anna quraishan inda makhtalafat fi wad'il hajar, quraishawa lokacin da suka yi sabani wajen aza dutse, fi makanihi, a gurin shi, kalu suka ce ij'aluhu bainakum hakama, ku sanya shi ya kasance tsakaninku mai hukunci ne. Fa kalu suka ce awwalu rajulin yattali'u min al-fajj, farkon mutunan da zai zo da zai fito daga cikin wancan kwazazzabe shi zai zama na mai hukunci. Waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kadarta shi ya zo. faƙalu sai ka ce ataakum al-amin amintacce ya zo muku faqama fawada'ahu fi saubi sai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya azashi cikin tuha summa da abu dunim sannan ya kirawo kabilunsu farafa'u nawahihi suka daga gehen wannan dutse daga hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da kowace kabila ta sharaka wajen dora fawada'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihil madalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya azashi a gurin shi da ake so kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam izaka shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shekaru 35 kenan tsora shekara 5 a bashi manzanci ne haka ta faru ga ma bashi annabta ba a lokacin ince laula hikimatu hidayati rasulullahi ila hazal hayr la safakati dima dan ba hikima ta Allah ba da manzon sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi wannan shari'a akan warware wannan rikici da an zubda jina ne akan dora dutsen nan saboda an yi ta da rikici kowace kabila sun ce su zo su dora wancan su zo su dora annabi alaihi salatu wassalam da yazo ya raba musu garrama ta wannan hanya uzkur ba'dul fawaid wal hikma min hadha al amr an baci wasu daga cikin fa'idodi da hikimomi cikin wannan abin da ya faru na farko inna qabul quraish tahkim rasulullahi fi amrin wad al hajar al aswad fi makani min al bait al harami wa wasfuhu lahum bil amin yace lalle tabbas quraishawa da suka amshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai hukunci tsakanin su cikin azhajarul aswad a gurin shi daga daki mai alhurma ka'aba wa wasfuhum lahum bil amin kuma suka siffanta shi da amintacce dalilun ala tarbiyatihi subhanahu lil nabi dalili ne akan cewa Allah shi ya bashi tarbiya alama karimul akhlaq akan halaye nagari allati kana min baini hasidq wanda tsakanin su ita ce gaskiya wal amana da amana na biyu innal iktirah allazi tawassala ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam hadhihi azma yace lalle wannan iktirahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gare shi na awarware wannan matsala kana bi tawfiqi min Allah tawfiqa min katar ne na Allah li yansafita anzarun nas ila ma sayaktaruhu lahu dan idanuwan mutane su yi duba zuwa ga abin da Allah zai zaba mushi min alqiyami bi amrin akbar min hadha tawji li tauhidin nas gami da tsayuwa da wani lamari wanda yahi wannan girma shine hada mutane wa huwa alislam shine musulunci a ga masu guri daya nan ya isa ko zikr ba'dul irah as-sa'at allati kan qabla an-nubuwa wa aid safa yace uzkur ba'dul irhasat allati kanat qabla an-nubuwa ambaci wasu daga cikin wasu manya-manyan abubuwa da suka faru kafin annabta na farko taslimul hajr alai duwa su suna yi mishi sallama daga jabir ibn samura yake cewa inni la arifu hajaran bi makkah lalle ni na san wani dutse a makkah kana yusallimu alayya yana min sallama qabla an uba askahin abana manzanci inni la arifu hal an annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san shahar a yanzu ma hadisin yana cikin sahihi muslim na biyu ar-ru'ya saliha abu na biyu kahin annabta maholki nagari daga Aisha take cewa inna awwala ma budi abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya sadiqa fi an-nawmi yace farkon abin da aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine maholki nagari a cikin barci fa kana la yara ru'ya ya kasance bai ga wani maholki illa ja'at misla falaqi subhi sai ya zo kamar yadda tsagewar asuba take zawo sahihul bukhari salisan na uku daga cikin abubuwan da suka faru kafin manzanci hubbiba ilayhi al-uzla an sa mishi san kadaita wata hannusa da yin bauta shine at-ta'abbut li qawli aisha sannan dan fada aisha cikin hadisin da ya gaba take cewa summa hubbiba ilayhi al-khala sannan aka sanya mishi san kadaita fa kana yakhlu bi gar hira ya kasance yana kadaita a kogon hira ya tahannasi yana bauta ayi ta'abbudi yana bauta fiha a cifihi a cikin wannan kogo allayali zawatil adad dalilaki ma abuta adadi al-khala shine al-khalwa qala an-nawawi kata huwa sha'anu salihina shine sha'anin bayan Allah nagari kadaita wa ibadullahi al-arifin bayan Allah masana Allah hira jabal ne ma'ruf bi makkah wal gashi kuma naqaban fil jabal sai tsagaci a cikin abin nan kogo ne a cikin dutse an ce al-gar sai in yana kalkashin dutse ake kiran shi da al-gar fa'ida fi hadha istihbab al-uzla li fatarat tu'in al-misl ala at-tafkir fi ahwal al-mujtama a cikin wannan abin da ya faru akwai cewa mustahabbi ne ana so ga musulmi ya samu wani lokaci ya rika kadaita shi kadai ala tafkir akan tunani fi ahwal al-mujtama cikin hali na al-umma idza sadat fihi al-jahiliya idan jahiliya yayi shugabanci a cikin su al-fasad da fasadi amma la itizalu da'imi amma itizali kaurace ma al'umma na har abada fa huwa mukhalifun li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wal qawliya ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta magana da ta aiki in ya zamana kullun kuma shine zai zamana matsala fa lam yu'raf an rasul annahu itazala al mustama ba taba sani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma al'umma gaba daya وقال في في نبذ هذه الاتجاهات اcikin gefa wannan ittijahin annabi ke cewa almu'min allazi yukhalidun nas mu'minin da yake mu'amala da mutane wa isbiru ala azahum yana hakuri akan cutar wasu khairun min allazi la yukhalidun nas yahi alkhairi ga wanda bai cakudanya da mutane wala isbiru ala azahum bai hakuri akan cutar wasu rawahu ibn majah rawaito shi ya nan yayi ko sai a tashi na tambaya ta 30 kenan Ah shi wannan da tambaya shi ba dan ku yi shi ba fa yanzu ba a yi shi ba yanzu ko sai an raraka wancan sai a gama su ko kuma in an kare wannan mudatul ahkam Oh. Sanara.